Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM na Mar da kuma da Lal FM. Sai tashar mu ta BOY Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boyhausa.com. Masarare assalamu alaikum barkanku da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Safinatu Sa'ida Sudangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 21 ga watan Maris na shekarar 2018 A shirin namu na yanzu za ku ji da kadin kasar Jamus a Jamhuriyar Nijar ya karita zargin da ake na kasar sa ta jibge sojoji a Jamhuriyar Nijar din Har ila yau mun tuntubi Husaina Muhammad dan jin halin da ake ciki a yankin Arewa maso gabashin Najeriya musamman karashin takamaiman yawan adadin matan da aka dawo da su daga wanda na matan dabci kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin me kuke gani game da dawo da ƴan matan da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi lamar da zaku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 kada a manta a sanya alamar tarawa a farko Za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana amma kafin nan bari Safina ta ba mu labarin halin da duniya take ciki.
Wata daya bayan da aka sace ƴan makarantar mata 110 a garin Dabci dake arewa maso gabacin Najeriya, mayakan kungiyar Boko Haram a ranar Laraba sun saki kusan dukkan ƴan matan da suka sace. Wanda ya kawo jin dadi ga iyayensu amma kuma ya janyo kace na ce akan yadda aka saki ƴan matan ɗaya daga cikin iyayen matan Malam Yahaya Tarbutu wanda aka maido wa ƴaƴansa mata guda uku ya bayyana wa Muryar Amurka matukar jin dadin sa da sako ƴan matan ministan watsa labaran Najeriya Lai Muhammad ya faɗa wa taron manema labarai a Abuja cewar ƴan Boko Haram sun sako mata 99 tare da wani yaro guda daya da kimanin karfe 3 na dare a wurare daban-daban kan hanyar zuwa garin Dabci daga baya wata sanarwa daga gwamnatin Najeriya kuma ta ƙara yawan waɗanda aka saki din zuwa 101 akwai ƙarin bayani kan wannan bayan labaran duniya ƴan sandan garin Austin a jihar Texas tana Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bamamai a garin na Austin ya mutu bayan da ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga ƴan sanda suna tunkarar sa shugaban ƴan sandan garin Austin Brian Malley ya ga yawo manema labarai cewa hukumar ƴan sandan tana da yakinin ainihin kamannin wanda ya saki bom din wanda suka ce wani matashi namiji ne farar fata dan shekara 24 an ga motar shi a wani otel kusa da garin Austin ranar Talata da daddare zuwa safiyar Laraba kafin ya jiye ta da bom din madugun ƴan sandar ya tabbatar da cewa sun yi yakinin Wannan matashin ne yake tayar da bamamai a garin Austin din tun daga ranar 2 ga watan nan na Maris wanda har mutane 2 suka rasa rayukansu a ciki wasu 4 suka samu raunuka Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan Washington DC Jami'an Afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane 31 ya kuma raunana fiye da mutum 65 a garin Kabul Jami'an da wasu shaidu sun ce dan kunar bakin waken ya auna wani taron bikin murnar sabuwar shekarar Persian wato Nowruz da aka yi ne kusa da wata unguwar musulmi mabiya dariƙar Shi'a a yau Laraba. Tuni dai kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan Nasrat Rahimi ya ga Muryar Amurka cewar waɗanda aka kashe da kuma raunatawa duk fararen hula ne. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa suke da alhakin kai harin sama da aka kai a shekarar 2007 wanda ya lalata wata masana'antar sarrafa makaman nukiliya ta Siriya. Isra'ila dai ta ce ma'aikatar da ke yankin Deir al-Zor ta kusan suma fara aikin kera makaman kafin ta tura jiragen yaƙi su wargaza wajen. Bayanin da hukumomin na Isra'ila suka fitar yau Laraba ya hada da wani faifan bidiyo da hotuna da suka nuna yadda harin ya faru. Sai dai kuma Siriya ta karyata cewa tana gina ma'aikatar nukiliya a wajen. Ita kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2011 ta ce mai yiwuwa ne akwai ma'aikatar kera maganaɗisin nukiliya a wajen a wancan lokacin. Babban hafsoshin sojan Isra'ila, General Gadi E. Scott, ya ce wannan hari sun yi shi ne don jan kunnen duniya, cewa Isra'ila ba za ta yarda da duk wasu ayyuka masu barazana ga tsaronta ba.
To ga da Safinatu, labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, jakadan kasar Jamus a Jamhuriyar Niger ya karaita zargin da ake na kasar ta jibge sojoji a Jamhuriyar ta Niger. Ga Salamu Muminu Barma dauke da karin bayani.
A yayin wani taron manema labarai da ya kira takanansu domin yi wa jama'a haske akan bayanan da ake bazawa game da dalilan zuwan sojojin Jamus a Jamhuriyar Niger, jakadan kasar Jamus Bernard von Munsho Paul ya bayyana cewa
Nous avons un contingent de une cinquantaine de soldats.
Kasar Jamus na da sojoji 50 kacal a nan Niger a matsayin sansanin yada zango da ke da alhakin kai dauki ga askarawanta da ke aikin tsaro a karkashin rundunar Majalisar Dinkin Duniya a Mali.
Pour prendre le relais des Néerlandais jusqu'à 1000 ou 1100 soldats. Ça veut dire qu'on a élargi substantiellement la présence allemande à Gao.
Jakadan Jamus ya ci gaba da cewa sojoji 1000 zuwa 1100 ne kasar Jamus din ta aike da su a kasar Mali. Bayan da Majalisar Dinkin Duniya ta nuna wannan bukata a shekarar 2015 da nufin mai gurbin kasar Holland, wacce a wancan lokaci ta bayyana shirin kwashe askarawanta daga garin Gao. Domin tunkarar matsalar rashin cikakken filin jirgin da ake fama da ita a garin Gao, da batun ciyar da sojojinta da maganar kula da lafiyar waɗanda suka ji rauni, ya sa kasar Jamus girke wasu kwarorin sojoji a Yamai, kasancewar wannan birni ya fi Bamako kusa da garin Gao, in ji jakadan Jamus. Sai dai da alama waɗannan bayanai ba su gamsar da ƴan rajin kare haƙƙin ɗan adam ba. Alhaji Salisu Ahmadu Kusa a haɗin gwiwar ƙungiyoyin Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne na kallon waɗannan bayanai tamkar wani yunkurin shimfiɗe ƴan Niger.
Duk lokacin da ya zamanto suke son su gama da ƙasashen Afirka, kallonsu suke ku a hannunmu ko girma, duk yadda za ku hutu mun san yadda za mu gama. Kai kenan kan mai zancen bai bayi da kurami, da Allah mu muna da kunnuwa kuma muna da idanuwa. Kenan yanzu ai abin yasa cece cikule ne suka ga yawa dan a kawo magana ta kwantar da hankali mu mai barci su sun mu nasari.
Sabon tsarin shiga da fita a wani bangare na filin jirgin sama na Jori Hamani da ke nan Yamai na daga cikin dalilan da ƴan kasar Niger ke dauka a matsayin wani matakin boyewa ƴan kasa wainar da sojojin yammaci ke toyawa.
A nan filin jirgi akwai bas ta turawa wanda ya zamanto a aje, babu wanda ya isa ya shiga in ba su turan ba. To wallahi ko ma'aikatan namu na filin jirgin ba su sauje wurin su ba. Baka isa baka je ka shiga wurin da suke nan suna zaman nasu. Kwaɗi ne namu, aikata kuma tana wuri, amma kuma yau da gobe aka ce mai maganin makarici.
A martanin da suka sha mayarwa ƴan kasar da ke korafi akan wannan batu, hukumomin tsaron Jamhuriyar Niger sun sanar cewa Faransa da Amurka kawai ne ke da sansanin soja a wannan ƙasa. Sai dai jakadan Amurka a Niger Ambassador Eric P. Whitaker a ganawarsa da ƴan jarida a ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata ya ce kasarsa ba ta da sansanin soja a wannan ƙasa, amma akwai wasu ƴan kwarori da ke aikin horar da sojan Niger akan dubarun yaƙi da ta'addanci, kamar yadda abin yake ƙarƙashin yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimma, in ji shi. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har ila yau a Najeriya kuma batun ƴan matan dabci da aka dawo da su na tuntubi Husaina Muhammad domin jin halin da ake ciki yanzu a yankin na Arewa maso gabashin Najeriya. Husaina, game da wannan batu na dawo da ƴan matan makarantar secondary ta dabci da wani ƴan Boko Haram suka yi, wani hali ake ciki yanzu a inda kike?
To a yanzu ne gaskiya shi ainihin yadda aka dawo da ƴan matan da lokacin da aka dawo da su, jama'ar garin da sun yi ta tsalle-tsalle, sun yi ta nuna farin cikin su, sun yi ta murna ko ina ana ihu saboda farin cikin dawo da wannan yara da aka yi. Amma a yanzu dai hankali ya kwanta, ko ina dai ana gani da yake aikin cewa ɗan matan sun dawo suna tare da iyayensu.
Daga labarurrukan da muka samu da kuma rahotanni da muka samu, kamar akwai rahoto da kika turo mana da safe, akwai rahoton da Haruna Dauda ya turo, akwai wanda muka samu daga Abuja wanda gwamnati ta bayar, kididdigar adadin ƴan matan ya sha bamban menene hakikanin yawan adadin ƴan matan da suka dawo?
Eh, gaskiya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da adadin ƴan matan ba, saboda iyayen ƴan matan wasu da aka yi hira da su sun nuna cewa an dawo da 107. Wasu kuma sun nuna cewa an dawo da 101. Wasu kuma sun nuna cewa ba su ma san adadin yaran da aka dawo da su ba, amma ana kyautata zaton cewa an dawo da ƴan mata da dama, sannan kuma guda 5 daga ciki Allah ya musu rasuwa. Daya kuma tana nan a hannunsu saboda bata karɓi musulunci yadda suka buƙace ta ba. To a yanzu dai akwai ɗan rudani a yanayin adadin yawan ƴan matan da aka kwasa da kuma adadin ƴan matan da aka dawo da su. Har yanzu dai akwai ɗan rudani, ba a tabbatar da yanayin adadin yawan ƴan matan ba.
To Hajiya Husaina, za mu bar kunnuwanmu a buɗe muna sauraron ku. Idan Allah ya sa an samu wani ƙarin bayani kamar yadda aka saba, na san za ku turo mana da shi. To masaurare, a yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin me kuke gani game da sako ƴan matan makarantar sakandare ta Dapci da ƴan ƙungiyar Boko Haram suka yi. Amma kafin nan, bari mu shakata da wannan waƙar.
Nkanu tara yarajana alem mako yima Njabi tara yarajana alem mako yima Ndereni ndereni ngabedisa Nejarabi ma pega nyalo nyala Ndereni I want to know
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To kiranmu na farko ya zo ne daga Kaduna garin Gwamnawa. Ke magana daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Malam Najira Hausawa, barka da yammaci.
Na'am, barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya, mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna.
Alhaji Musa, me ra'ayinka game da wannan batuna sako matan
da ci? Amari na farko, kamar inda nake mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna, mune wa gwamnatin Najeriya nasiha, ya kamata tsoron Allah irin waɗannan abubuwan babu fahimtar da abin yake ba. Ƙasa da jami'an tsaro da 'yan sanda da sojoji da 'yan sanda cikin farin kaya, a ce wai a ce har a kawo waɗannan mutane. Labarin ma da muke ji, Malam Nabiru, wai a ce wai har taya waɗannan mutane ta faci suka tsaya suka canja taya suka wuce. To saboda Allah, wai Najeriya ake so da mu ne?
Hello, ina kirji can Lai Musa ya kar ya tsinke kuma na Jigawa ya shiga. Wake magana daga Jigawa. Amin wa alaikum assalam.
Kuna magana da Yusuf Babangaji, mai trader ringin daga jihar Jigawa.
To Yusuf Babangaji, me zaka ce game da wannan batun?
To ni gaskiya dai wannan abu ne wanda mu kanmu mu da muke bibiyar kafafen yaɗa labarai muke jin abubuwan da suke gudana daga farkon sace ƴan matan nan zuwa yanzu. Za mu ce gaskiya wannan dai anewa mutane yar birin-birin ne. Domin fisabilillahi, a yanda muka ganin samun labarai yanda ake cewa gashi-gashi an sace su kuma an dawo da su, to fisabilillahi mu muna ganin wannan dai wani abu ne wanda gwamnati take mana rufa-rufa, wanda ba a sanarwa da ainihin al'ummar Najeriya ga manufa ba. Don haka fisabilillahi muna kira ga gwamnatin Najeriya, ake yin abu tsakani da Allah, domin duk abin da ba a yin sa tsakani da Allah, komin daren dadewa Allah zai tona asirin wannan abubuwa. Don fisabilillahi, to in an ce an sako wannan ƴan mata, na ƴan matan Chibok da sauran ainihin al'ummar da ƴan Boko Haram suka kama suka tsare su, su kuma ina suke?
To bari mu tsallaka jihar Bauchi. Wake magana daga Bauchi?
Hello, kuna magana da Muhammad Yusuf Sardauna Kujuru daga Azare.
Muhammad Yusuf Sardauna, me zaka ce game da wannan batu?
To da farko dai muna godiya ga Allah da nasa bayyana wayannan ƴan mata da aka dawo da su. Abu na biyu kuma shine ya kamata gwamnati ta karfafa matakan tsaro a makarantu domin kar haka ta sake faruwa. Kuma ya kamata a riƙa wa jama'a bayani gamsassu akan yi.
Hello Malam Muhammad. To shi ma layin nasa ya tsinke, bari mu tsallaka Abuja. Birnin tarayyar Najeriya. Wace magana daga Abuja?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sulaiman ne ga da Abuja.
Malam Sulaiman, menene ra'ayinka game da wannan batu?
To ni ra'ayina domin Allah mu yi murnar da maido ɗan matan dafsi din nan. Kware da gaske kuma ba wani wai da ake sha ko ana wani rufafun do wanda ake hima.
Hello, to na Abuja shi ma line ya tsinke, muna da samun matsalolin wayar tamu. Sai kuma a bar mu tsaye Kaduna, akwai mai kira daga Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wake magana?
Sunana Usman Akhtar Bani ya hada kasan bacci Kaduna.
To Malam Usman, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Hello?
To Malam Sulaiman, wannan mare ta kama gaba ɗaya ma wayar ta tsinke. To bari mu je Taraba, Allah sa wannan ta tsaya. Wake magana daga Taraba?
Malam Chindo Hamza Akwana daga jihar Taraba, garamin hukumar Ukari.
Malam Chindo, menene ra'ayinka game da wannan batu na dawo da ƴan matan dafci?
Wannan al'amari na batun maganan ƴan matan nan abin da kullewan kai kamar wani shiri ne, kamar wani wasan kokoyo. A ce an kawo yara, sannan kuma aka zo wannan abu an ce motar ma ya ɓaci, suka tsaya suka gyara, aka sake koma da su, suka tafi abinsu lafiya lau, ba abin da ba iya tare su ba. Shin wani abu kama da mai kenan yi abin ya dan kulle mun kai na kasa fahimta wani abin da su yi nufai na ga kaman abin ana so a yi wa a yawo da hankali mu ko a yi wasa da hankali mu.
To madallah Malam Chindo da wannan ra'ayi na, ka bari mu koma da jihar ta Kaduna, garin gwamna. Wace magana daga Kaduna?
Mai magana Aminu Tukur Bello daga Kaduna.
Malam Aminu Tukur Bello, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Alhamdulillah, za mu ce alhamdulillah alhamdulillah dan a kowane hali ya kamata a gode ma madaukakin sarki Allah mai kowa mai komai. Wannan nasara da Allah ya bada akan kwanciyar hankalinmu gaba daya, to muna fata sauran ma Allah ya fito da su lafiya. Allah kuma ya zauna da mu lafiya, sojoji kuma da wannan al'amura suke jami'an tsaro gwargwado gwargwado, wallahi muna musu fatan alkhairi. Kuma Allah ya fitar da su lafiya, su kuma Allah ya saka musu da alkhairi.
To madallah Malam Aminu Tukur Bello. Bari mu tsallaka jihar Adamawa. Ke magana daga Adamawa?
Woman Adisa daga Mugu.
Malam Muhammad, ina jin karar rediyon ka, da Allah ka rage rediyon ka, ta yi kara da yawa.
To na rage. Yace Allah ya ba wa ƴan matan lafiya, Allah ya sa dai.
To mun gode, bari mu je jihar Yobe. Wake magana daga jihar Yobe?
Ina magana da Mai Gana Ahmad Dangara, karamar hukumar Ingur jihar Yobe.
To Mai Gana, me zaka ce game da wannan batu?
To wannan ra'ayin nawa yayi daidai na Mustapha Ngaro ne, radio da rikoda. Abin da ya za a ce a ka ƴan mata ana kallo su ɗauke su su fita da su kuma su dawo da su har su gyara kayan su tafi da ita ina jami'an tsaro, wannan abin da ɗaure kai da ban mamaki ake. Gaskiya ya kamata jami'an tsaro su sake mai da hankali a kan irin wannan al'amarin.
To madallah Mai Gana, mun gode da wannan ra'ayi naka, bari mu tsallaka Taraba wanda yake shi ne kiranmu na ƙarshe da za mu amsa a yau. Wake magana daga Taraba? To layin Taraba ya tsinke. Hello? Hello? To mai magana daga Taraba line nasa ya tsinki. Anan zamu dakata daga da amsa kiran naku sai kuma gobe. To an same shi ya shigo tunda ya shigo. A gurguje me zaka ci gaba da wannan batu da muke tattaunawa?
Ah, abin da zan ce ne to ina ma ayyayen wayannan yara farin ciki. Dawowa wayannan yara.
Na'am.
Eh, ina kuma yi musu addu'a ta fatan alkhairi. Kuma ubangiji Allah ya sa wayancan ma na cigo Allah ya sa a samu su.
To amin, mun gode kwarai da gaske. Da kuma wannan kira za mu dakata, na ga Juli na daga min hannu. Sai kuma goban Allah ya kai mu, za mu sake zuwa da wani sabon maudu'in. Za ku kira ku bayyana mana ra'ayin ku. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 9. Ga kuma shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da mu so mu labarin wasannin ne da hukuncin kwamitin jan kunni na hukumar kwallon kafar kasar Ghana dangane da harancin da ta tibiya wa alƙalin wasa Reginald Ladbridge, wadda kamar yadda kwamitin ya nuna ya jefa sha'anin wasan cikin rudani bayan canza ra'ayinsa game da rahoton wasan da ya gabatar watanni 7 bayan haka ya canza wannan rahoto. Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kwesi Yantachi yayi alkawari zai kokarta samarwa club in wasannin ligin Ghana taimako na kuɗi ƙarshen shekarar nan. Mr. Yantachi ya nuna cewa babban burinsa shine ya tabbatar da club din sun samu taimako na kuɗi musamman gani irin yadda suke faɗi tashi game da yadda ake managing din clubs a ainihin ligin kasar. A ƙarshen makon jiya ne aka soma wasan ligin kasar Ghana. Akan haka ainihin mai tsaron gidan na Kumasi Asante Kotoko Palace Anan ya jinjina wa coachin Kotoko Pakosi Fabin da mataimakinsa Akapo Petron dangane da irin taimako da suka yi wa ɗan wasan Hasuka bi wafa gida a saka kofi sun kai kunnin doki da ita. Matashin ɗan wasan Dreams FC Samuel Pimpon yayi imani Elmina Sharks da su baiwa club din kasar nan mamaki a gasar ligin kasar nan ta Ghana. Dan wasan na Dreams FC wanda shine ya bayar da kwallo da Zubero Sharani ya jefa a ragan Shark FC a Dewu a ranar Ladi ta gabata ya bayyana cewa asawa ainihin Sharks ido bana. Zakaran Premier League kasar Ghana Edwana Stars da aka yi waje a ainihin gasan Confederation of African Football yanzu dai ya tabbata cewa za ta yi wasa ne yanzu a CAF Confederation Cup bayan wato fidda ita da kasar Algeria ta yi da ci 4 da nema a Algiers bayan ita Edwana Stars ta samu galaba a kanta da ci 1 mai ban haushi a gida. Yanzu kuma bari mu duba irin wainar da ƴan wasan kasar Ghana ke takawa a kasashen waje. A Chinese Super League, Frank Achiampon ya zura kwallaye 3 wa Tianjin Teda a nasarar da sun kai da ci 3-2 akan Tianjin Kwajian. Sai kuma Emmanuel Boateng wanda shi ma ya zura kwallo wa UD Levante a nasarar da sun kai da ci 2-1 akan AIBA a Spanish La Liga. To jama'a, da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An ware ranar 22 ga watan Maris din kowace shekara domin ranar ruwa ta duniya, wata dama ce na faɗakarwa akan muhimmancin tsaftataccen ruwa kuma a ɗauki mataki kan matsalolin da ke tasowa da ya shafi ruwa a faɗin duniya. Rayuwa babu ruwa abu ne da ba zai yiwu ba, duk da haka kusan mutane biliyan 2 yanzu haka na fuskantar matsanancin wahalar ruwa. Mutane biliyan 108 na dogaro kan ruwan sha gurɓatacce da ke da ƙazanta, wanda ka iya jawo musu kamuwa da cututtuka masu kisa kamar amai da gudawa, idan aka ci gaba da samun masu shan ruwa gurbatacce kuma aka ci gaba da samun gurbacewar yanayi za a samu karuwar mutane masu dogaro da kazantacciyar ruwa da zai kai mutane biliyan 3 kafin shekarar 2050 duk da cewa ana buƙatar samun maganin magance gurbatacciyar ruwa da yadda ake amfani da ruwa yin amfani da yanayi wajen magance wannan matsalar ka iya haifar da rahusa wajen samu da kuma dawo da ingantacciyar ruwa da yawan sa yanzu haka rashin dawwamamman fili da iya amfani da ruwa na cikin abubuwan da ke ƙara kawo matsalolin gurbacewar yanayi da rashin wadatacciyar ruwa kamar yadda aka sani ana samun kaskancewar fili kuma yanayi na halitta na bata wuraren da suke a bushe na ƙara bushewa kuma ba su da wani amfani ga noma kuma wuraren da ke da harsashin wadatar samun ruwan fadamu na fuskantar yawan ambaliya Zaizayar ƙasa shi ma wata matsala ne. Kowace shekara ton biliyan 25 zuwa 40 na ƙasa na wankewa daga zaizaya wanda ke rage ƙarfin ƙasar daidaita ajiyar ruwa da abubuwan da ke da amfani a cikin ta. Wankewar ruwan na dauke sinadaran da ke ciki wanda ke taimakawa wajen gurbacewar ruwa. A bisa waɗannan dalilan ne aka sa wa taken wannan shekarar ranar ruwa alakar halitta da ruwa wanda ke maida hankali akan binciko yadda zamu iya amfani da halitta wajen shawo kan matsalolin ruwa a karni na 21 wannan ya hada da dawo da dajika da koguna da ma sauran wuraren da ke da halittar ruwa kamar fadama hadda koguna da bututu kirkiro da abubuwan da ka iya hana fitowar ciyayi kan hanyoyi da ruwa ke gudu duk wannan misali ne na neman mafita ta hanyar amfani da halitta da zai iya taimakawa wajen samun wadatar ruwa da ingancin sa zamu iya kare ƙasa daga zaizaya wajen amfani da noma da shuka bishiyu da ciyayi inda ruwa ke gudu zamu iya taimakawa wajen tace ruwa da tsaftace ruwa da inganta sinadaran da ke ciki kare fadama wanda ke tacewa kuma ke rike ruwa kuma a rage guraren da zai iya dakatar da gudun ruwa da gurbacewar yanayi idan muka lalata muhallinmu samarwa al'ummar mu ruwan sha da za su rayu a kansu zai yi mana wuya sosai gobar ranar ruwa ta duniya rana ce da ya kamata mu tashi tsaye mu binciko yadda zamu kirkiro hanyoyin halitta na magance matsalolin karanci ko rashin ruwa mai kyau sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
tukafin mu karkare shirin bari safinatu ta bamu labarai amma a takaice
Wata daya bayan da aka sace ɗan makarantar mata 110 a garin Dabci dake arewa maso gabacin Najeriya, mayakan kungiyar Boko Haram a ranar Laraba sun saki kusan dukkan ɗan matan da suka sace, wanda ya kawo jin dadi ga iyayensu, amma kuma ya janyo kace na ce akan yadda aka saki ɗan matan. ‘Yan sandan garin Austin a jihar Texas ta Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai har-haren bama ba mai a garin na Austin ya mutu bayan da ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga ‘yan sanda suna tunkarar sa. Shugaban ‘yan sandan garin Austin Brian Marley ya gaya ma manema labarai cewa hukumar ‘yan sanda tana da yakinin ainihin kamannin wanda ya saki bom din wanda suka ce wani matashin namiji ne farar fata dan shekara 24 an ga motar shi a wani otel kusa da garin Austin ranar Talata da daddare zuwa safiyar Laraba kafin ya je ya tada bom din Jami'an Afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane 31 ya kuma raunana fiye da mutum 65 a garin Kabul Jami'an da wasu shaidu sun ce dan kunar bakin waken ya auna wani taron bikin murnar sabo shekarar Fatiyan wato Nowruz da aka yi ne kusa da wata unguwar musulmai mabiya ɗarikar Shi'a a yau Laraba
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu inda za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu madadin Safinatu Sada Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Jill Grisham da ta hada shirin ta bada umarni sai injiniyan mu Mr. Cedric ni nazar Ahmad Hausa nake cewa mu kwana lafiya